Bure sansanin horas da masu yi wa kasa hidima na dindindin na Bajabure da ke jihar Adamawa bayan rufe shi shekaru hudu da suka gabata sakamakon amfani da shi da ake yi don tsugunar da yan gudun hijiran Boko Haram na zuwa biyo bayan kaurar da yan gudun hijira sama da 1000 zuwa sansani na Malkwahi. Mataimakin gwamnatin jihar Adamawa Injiniya Martin Nasiru Babale ya faɗa a hira da na yi da shi bayan mika wa shugaban hukumar kula da masu yi wa kasa hidima makullan sansanin cewa daukan matakin na zuwa sakamakon kwanciyar hankula da aka samu a yankunan da rikicin Boko Haram din ya daidaita. Dalili ma da yasa adadin yan gudun hijirar a sansanin ya ragu daga 6800 zuwa kasa da 2000.
Kam kan an riga zuwa makina domin filin nan IDP sun rage sabon nan kuma kasan mun zaga kalle inda za su zanna duk fada ma ko gada ji akwai ruwa wuta ba wani abin da sauran.
To sai dai gwamnatin jihar Adamawa bata tsaye da shawarar sake mikawa hukumar kula da masu yi kasa hidima sansanin ba, sai da aka gudanar da wasu yan gyare-gyare domin kyautata muhimman kayayyakin rayuwa da kuma tabbatar da tsaron lafiyarsu. Inji kwamishinan filaye da safiyo kuma shugaban kwamitin gyare-gyare Alhaji Yaya Jinijin Yawa.
A gaskiya ayyuka da keke gwajen nan in ka lura ayyuka ne masu girma, don haka sai zuwan mu abu na farko shine mu ga dan resources da yake hannunmu wanda bai wuce miliyan 7 ba. Don haka yaya za a yi in ka dauka tsakanin gyare-gyaren wuta wanda pole da dama sun zube da kuma generator wanda zai kawo wuta kansa da kuma yanda za a fix in ka lura su wayannan IDP sun yi vandalizing kusan ba wani waya a cikin wayannan host da yake duk babu ko daya. So wayannan kawai abubuwa ne, so da dan wannan kudin muka yi amfani.
Amma sai dai har yanzu hukumar bata tsaye da shawarar aikewa da masu yi wa kasa hidima karanan hukumomin Micika da Madagali ba saboda dalilai na tsaro, inji shugaban hukumar na jihar Adamawa Malam Muhammad Abubakar.
Kafin mu dawo da wannan orientation din Adamawa, sai da office din mai wa shugaban kasa shawara a harkar tsaro National Security Advisor ya bada clearance sannan aka dawo. A yanzu haka bani da masu bauta a kasa a Madagali da Micika, kuma har yanzu dai zan jira ba zan kai su sauran wuraren da basu tabu ba, irin su Ganye, su Tongo, su Numan, sauran kananan hukumomi guda kusan 20 kuma basu taba samun wannan Boko Haram din ba. Akwai wuraren da ake bukatar har komai basu ma basu isa ba, dan haka ba za mu yi saurin kai Madagali da Micika ba.
Tuni ma masu yi wa kasa hidiman sun soma zuwa sansanin yin register. Kuma ga abinda wani daga jihar Imo Oguwa Machinedu yace ya tarar a sansanin.
We met the NYS director and told us they are arranging for the water which they have already done that.
Mun sadu da director wanda ya mana alƙawarin za a samar mana da ruwa kuma ya cika.
A baya dai masu yi wa kasa hidima da ake aikewa jihar Adamawa na karbar horo ne a jihohin Benue, Niger, Kano, Kogi da Gombe tun lokacin da aka maida sansanin matsugunin yan gudun hijira. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya.